Mansa. I go to the channel.
Fresh update. That's me. Got
the spectacle igini yo ya musu wayo manager da yado city yace yau zai kashe macho jama'a suka cece shi akasa akasin toshi officer da ya kamo su yace yau ko kudi ko arabare ni shi yasa akasa sakata daraba za a fara fada wai kar ku raba in ku so ku gwada za ku gane jagwal politics sai na karkata kai da na gangan sannan ya kaddi dan saraba sai ya jagefe na jididi ne wai akai shi sharatin ya canza dala sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala cewa driver ya canza giya audi giya sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala cewa driver ya canza giya audi giya ci adale people officer muke tare da su kanka zo kusa yace to be mu station ka bayyana tunda na ga kafi ni sanin aiki na dan iska shiga mota haba officer why all the verbal attack I'm just a witness and I'm trying to show you the facts. So Oga, you need to relax.
Amu dai mu raba in ka bari na kai ka station gun DPO wallahi yau sai ka gane jagwal politics sai na karkata kai da na gangan sannan ya kaddi dan saraba sai ya jagefe na jididi ne wai akai shi sharatin ya canza dala sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala ce mu driver ya canza giya audi giya sun makara sai sabon shekara mun ji shiru ya ba magana ba wani sabon fitina to gaya ne babu miya an bar zancen su jiya sun gode sun canza kala ce mu driver ya canza giya audi giya
Get your latest music from NasMake.com.